maka abubuwan godiya mu Allah muke kai ma godiya wani abu ya kyau abu ya kyau Allah ubangiji ya sa tubate insha Allah su yi kokari Allah ba mu sa da rabo gaba
wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware 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 wallahi wanga ball dai ba ide bane abinda Allah ya murfa mun gode kuma wanga kafin da zamu shiga shi Allah ya sa mu shiga da sa'a
murnar wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan tawagar Ghana Black Stars ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya nasarar na zuwa ne bayan da ɗan wasan Black Stars suka tashi da ci daya daya da ɗan wasan su fa Eagles na tarihin Najeriya a karawar da suka yi a Abuja motar wasu matasa a birnin kuma sai dai ta fada a cikin wani lambatu yayin da sun ka tattaru domin shan bikin nasarar
1 2 3 ka san murnar busata ne eh cikin murna ke ne fara da gota kuma murna yanzu da mu fara an Allah ya sa muka yi muka fit up wanda mota cikin gota ga yanzu da mu murna sosai sosai
sai dai minti 10 da fara wasan dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Thomas Depati ya zura kullo a ragar Najeriya daga baya ko Najeriya ta farke ta hannun William Ekong minti 12 tsakani da bugun penalty Najeriya dai ta samu damar zura kwallo ta biyu ta hannun Victor Osimhen amma alkalin wasan ya soke kwallon bayan da aka gano cewa Osimhen yayi satar gida wasu ɗan Najeriya da suka tattaru suna kallon wasan a nan birnin Kumasi suna ganin rashin kawo Ahmad Musa da Igalo da guri yana daga cikin dalilan da yasa suka sha kashi
you have somebody like Musa you have Igalo on the bench you have Igalo on the bench you are international player you want to go and
sai dai ko ga abin da suke faɗa bayan wasan
ni dai ta min zahi Allah ma ya sani yanzu haka ni ban ma su ma ana min magana kwallon nan kawai saboda mimi na ji zahiri yawa
ba sai ga yanda Najeriya wasu suka bugawa bai da kyau some what performance ne cikin su ban expect morning performance akan gaba sun performance su na bai da kyau out of 100 100% ma ban ba su what performance ne
duk da dai bacin ran wasu ɗan Najeriya a nan birnin Kumasi magoya bayan tawagar Ghana Black Stars na ganin Ghana da Najeriya duk ɗaya ne
kuri za su yi mu da su Hassan da Hussein ne mun ga an je World Cup ma Ghana na cikin Najeriya na ciki don ga Najeriya na asali ne mu a wurin mu ta ga shi sa mu muna alfahari da Najeriya
a ranar Juma'a na makon jiya Super Eagles ta tashi babu ci da tawagar Ghana Black Stars a nan Kumasi a wasa na farko wannan shine karo na hudu da Ghana za ta halarci gasar cin kofin duniya ita kuwa tarayyar Najeriya da ta yi nasara da zuwanta na bakwai kenan Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana